Jaddadawa jama'a haɗin kan da ke tsakanin magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana Reshen Yemayi waɗanda a can baya wasu bayanai ke cewa suna fama da ɓaraka saboda dalilai masu nasaba da hamayyar shugabanci na daga cikin manyan dalilan shirya wannan gangami da ke matsayin na shigowar jam'iyyar a fagen siyasa wato Rentre Politique da majalisar dokokin ƙasa Sumana Sanda shine shugaban Modern Lumana yankin Yemayi.
Bayan delege da sun kai 300 su ne ya kamata su halarci wannan taro don shi ne mun ce mu kiro 'yan militan duka na jiha don su zo mu duka mu kwatanta mu mutane kuma mu gwada ma ƙasa gaba ɗaya da nan Yemayi. Komi da an yi da mu insha Allahu jahan Yemayi a hannun Hamma Amadu a hannun Modern FA Lumana ne zai zamna.
Sai dai an yi wannan taron gangamin ne a wani lokacin da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Hamma Amadu ke gudun hijira a ƙasashen waje. Matsalar da makarrabansa ke cewa ba za ta katse musu hanzarin yaɗa aƙidan jam'iyyar ba.
Hamma Amadu yana nan bayyanan muna tare da shi kuma muna so mu gaya mutane duka ba wai yana can ne ba zai dawo ba nan ga Niger kashan shi ne insha Allah zai dawo amma ko bainan mu da muna nan insha Allah ko kowa da ya kamata zamu yi shi sai mun ci buri mu insha Allah.
Jam'iyyar Modern Lumana da ke matsayin jagorar jam'iyyar kawancan adawa ta buƙaci kawayenta na FRDDR su zage dantse don ci gaban gwagwarmayar ƙarfafa demokradiya a Niger.
Nuna bon droit ni au silence ni à la passivité.
Hamma Amadu da ke cikin jerin mutanen da ake zargi da laifin safarar jarirai ya fice daga Niger a watan Agustan 2014 bayan kwamitin gudanarwar majalisar dokokin ƙasa ya cire masa rigar kariya a shirin gurfanar da shi gaban kuliya lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisa. To amma daga bisani ya bakunci gidan yarin filinge jim kadan bayan dawowarsa gida da nufin halartar zaben Fabrairun 2016 abinda ya bashi damar karawa da Isuhu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemayi a jamhuriyar Niger.